mu tantamna ga matsala fannin likita wadda take ta madduka al'umma a yi amelioran bunƙasa harkar kiwon lafiya kan jama'a kuma ga militantin mu kusan ana zancen cigaba kullum ana ganin kamar muna baya shine muka ce ga bisa fannin likita matsayin mu na manyan likitoci kungiyar mu muna iya yin abu da yawa wanda yake iya sawa a huda mu daga cikin wannan kasashe wanda kullum ake cewa babu cigaba ibada wasu shawarwari wanda zamu ba gwamnati wanda in insha Allah indai aka yi aiki da su za a samu a cigaba matsaloli in ka diba gidan likitoci babu likitoci isassu babu accompagnement kuma kamar in kai riba yanzu ma'aikatan kasan da sun gina gidan manyan likitoci kamar a nan garin Maradi da Yamai da garin Ruwa ga makarantawa ma ana yi suna so a kawo likitoci ƙurarru wanda za su yi aiki da su likitoci ƙurarru wannan ba su isa ba har yanzu a kasan nan shine muke cewa kuma a tura mutane su karatu a sa su cikin condition na su karatu saboda su zo su ma ƴan uwansu ƴan Niger aiki ne daga cikin matsaloli wanda za mu tantauna kuma insha Allah mu shawara a cikin su.
Dr. Idi Ilyasu mai nasara ministan kiwon lafiya na jamhuriyar ta Niger ya samu wakilci a bikin bude wannan taron sai dai likitocin da ke halartar taron sun koka da rashin samun kayayyakin aiki a cikin asibitocin su kamar yanda za ku ji daga bakin Dr. Zahra Ali Mamuda wadda ta fito daga jihar Tilabiri.
Halin aiki dai kowa ya san Nigeria likitoci suke ciki akwai aiki gaba na harkan likita na rashin lafiya ai wanga kwanakin kun ga cikin damana wanga ciwo malaria suke damu mutane nan kadan an sanyi ya shigo yara majina yake damun su kun san kuma ko gwamnati yace ayi kaza in wanda suke aikin ba sai a tattauna da su abun ba zai yi ba kayan aiki gaskiya da dama amma ba mu ce akwai babu isasshe da zai ishe mu yi aikin muna so gwamnati ya kawo muna kayan aiki kun ga kwanakin ga an dauko likitoci doktorori an kai can kananan likitoci amma ba kayan aiki wannan babban matsala ne to muna bukatar kayan aikin nan.
Wannan taron na Maradi na kungiyar kwararrun malaman asibiti na jamhuriyar Niger Sanfamed zai share fage ga daukar sabuwar niyya na membobin kungiyar don kara kawo nasu kokari wajen kyautata ayyukan kiwon lafiya a kasar. Haruna Maman Bako na birnin Kwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger.